Kimanin mutane hudu ne aka bada labarin cewa an kashe tare da kona ofishin yan banga a wani rikicin da ya barki a tsakanin mutanen garin Kwantagora ta jihar Niger Nigeria da kuma yan banga dake aikin sa kai domin tabbatar da tsaro a yankin. Bayanai dai sun nuna cewa mutanen garin na Kwantagora sun fusata ne a sakamakon kisan gillar da aka yi zargin cewa yan bangar sun yi ma wani matashi bayan da suka kama shi a cikin waɗanda ake zargin sun aikata wani laifin da kawowa yanzu ba a tantance ba. Muhammad Nura Usman da lamarin ya faru a yankin su ya yi mun ƙarin haske ta wayar salula.
Abin da ya faru dai yara ne suka fito gidan kallon irin wasan ƙwallon da ake yawan karfe biyar haka zuwa shida masu irin askin nan da suke kora ya suka fasa garkin yaran to ɗaya daga cikin yaran su aka kama shi suka yi ta duka shi ne dan gidan Ladan da wanda ya mutu. Bayan an dawo da gawan shi mutanen unguwa su suka yi zanga-zanga aka je aka kona ofis na vigilante
na yan banga din
su kuma yan bangan sai suka yi fito na fito da mutane suka je wannan gidan yanda suka kashe wannan yaron suka yi ta jifan gidan suna bugun kambun gidan suka tarwatsa mutanen gidan da har suka yi ta halbe suka kuma sake halbe wasu yara maza guda uku da wata mace guda ɗaya kuma presently yanzu halin da ake ciki.
Yanzu mutum nawa aka kashe a nan wurin?
Yanzu dai bayan wannan yaron da aka kashe ga sun halbe wasu mutum uku an kai su asibiti su ma sun mutu da kuma wata mata guda.
To na yi kokarin jin ta bakin shugabannin yan bangar amma lamarin ya ci tura. Domin kuwa na kira lambar wayar sakataren kungiyar yan bangar mai suna Malam Sani Sakatare amma wayar tana kashe. Rundunar yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin amma kakakin yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce kawowa yanzu ba su tantance yawan adadin mutanen da aka kashe ba.
Ni ban da kiman wanda suka mutu yanzu da mutanen ba suna kan aiki yanzu har yanzu ba su wajen ba. Yan sun dawo daga wajen za mu gani mutum nawa suka zo karɓar da asibiti mutum nawa aka jima raunin mutum nawa kuma suka mutu.
Na'am, yanzu muna cikin dare kusan karfe 10 ana yawo mutanen ku sun bari ana yawo wurin koko dai wani hali yake ciki?
Ana nan dai ana kan wannan aiki sun dai an dai ce dai an dai sami an kwantar da abin yanzu.
Ko a makon jiya ma an samu wani rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku a lokacin da aka yi wata arangama a tsakanin yan bangar da kuma yan sanda a can yankin Alawa da ke karamar hukumar Shiroro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.